exclusive from abokimusic.com.
Ojinaka.
Allah ya so zaka jika kara
baba zaka jika kara
kuma inda mata zo hankali ka tara
hankali ka tara
kada ga baya da zo da nadama
kada ga baya da zo da nadama
nace ma tunkan ta faru ka tama malan ta shi ka tama ai za ka fata barin da ni mun gudi ka ne ni 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 na gaskiya shi ne gini aboki na biye beta mutu kuma ni san dare gari zai wani Duba yau ni ma na zama wani
Duba ka zami na zama wani
Wasu da sun ce muna hauka ne Yanzu yin sun ga musu na zuwa maulani Allah ka sa mu dace na mito yi su 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 Ya wasu go pe 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 But if you never stop to play Dugu da li je je Life na turn by turn Now I wanna live on my own Counting blessings one by one And as all of them go run Go ahead and kill Ashiza and Mori.
Go ahead and kill Ashiza and Mori.
Ngareke bade de waka kone.
Ngareke bade de waka kone.
Nache ma baba ay komere kone.
Nache ma baba ay komere kone.
Go inana kaye keza kujone.
Go inana kaye keza kujone.
In Allah ya so zaka chika kara.
Baba zaka chika kara.
Kuma inda mata zo hankali ka tara.
Hankali ka tara.
Kada ga baya da zo da nadama.
Kada ga baya da zo da nadama.
Nace ma tunkan ta faru ka tama. Malan ta shi ka tama. Ai za ka fata barin da ni. Mun gudi ka ne mi ilimi. Gini na gaskiya shi ne gini. Aboki na biye beta mutu. Kuma ni san dare gari zai waye.
Dole garin faye waye.
Duba yau ni ma na zama wani. Wasu da sun ce muna hauka ne Yanzu yin sun ga musu na zuwa maulani Allah ka sa mu dace na mito yi su 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 Ya wasu go pe 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 But if you never stop to play Dugu da li je je Life na turn by turn Now I wanna live on my own Counting blessings one by one And as all of them go run
Exclusive from abokimusic.com
Malandaji ga dama